kamar dai kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ita ma dai kungiyar dalibai ta kasa wato NANS ta dora laifin ne kacokan akan yan siyasa wanda kungiyoyin biyu suka dora wa laifin son kansu tare kuma da yin shakulatin bangaro ga duk wasu harkoki da bai shafe su ba ita ma dai kungiyar ta dalibai ta kasa ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya kwanaki 21 da ta sasanta tsakanin ta da kungiyar malaman ta ASU ko kuma daliban sa kafa wando daya da gwamnati kungiyar daliban da ta yi barazanar tsayar da harkokin gwamnati in har kwanaki 21 suka cika ba tare da gwamnati da kuma kungiyar ASU sun shawo kan lamarin ba to koya wannan yajin aikin ya shafi wasu dalibai na jami'ar Lagos ga dai abinda wasu su ke cewa
sunana Umar Usman Askira kai mu kan mu dalibai bamu ji dadi da lamarin abun ba kuma wallahi timetable mana exam ya fito akan zamu fara exam 28 ga wannan watan muna shiryen exam gaskiya mu dalibai bamu ji dadi ba sosai bamu ji dadi ba
to sun ce suna wannan yajin aiki ne domin matsalar tabarbarewar ilimi a jami'o'in nan ku ba ku ganin ya tabarbare kuma ya kamata gwamnati wani abu
eh a gaskiya gwamnatin tarayya ya kamata ta saurare su zauna a teburin shawarware su yi solving din problem nasu gaskiya ya kamata a saurare su amma mu dalibai mu abun bai mana dadi ba gaskiya
I'm Dami Adefemi. They just declared the strike this morning. Like, we got a message that we should not have lectures, there should be no tests, no compilation of results, and also we just have to keep waiting.
Ita wannan daliba ta ce sunana Dami Adefemi, kuma ko kadan ban ji dadin wannan yajin aikin da kungiyar ASU ta fara ba. A yau din nan ne aka umarce mu da mu fice daga azuzuwan mu, kuma an dakatar da duk wasu harkoki na koyarwa, kama daga jarabawa da kuma ba da darussa a martanin farko dai da gwamnatin tarayya ta bayar game da wannan yajin aiki ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya ta hannun kakakinta Mrs. Chinanye Ohoma ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya na ci gaba da tattaunawa domin gano bakin zaren warware wannan rikici kuma ko a watan Janairun bana sai da ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya kafa wani kwamiti na mutum 16 domin ci gaba da tattaunawa a yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa a shekara ta 2009 baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.